Basaji Gabdu Zasjama Aji E Iluang Young Alaji Nafika 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 Kuti
Jene Aya
Nafika 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 Yida
Jene Biu
Nafika 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 Mota
Jene Upu
Nafika Nafika Kaigasa Nafika Finka kudi da ke bani asusu ɗan mata adi ɗan naki kullas yau bani dubai gobe bani america ka danke nan daga ikon mai duka shi ya bani shi ya so ya hana ka yayi ni a me kudi yayi ka talaka yanda ya so a san da ya so ga wanda ya so me yanda ya so a san da ya so ga wanda ya so ko yaro ba ɗan ƙarya mun san ku a tiktok hoto da iphone fasting da bibo sai mun yi fasting su dinga zagi su ƙara siga su ƙara maki na gaba yayi gaba ku sani kullum ci gaba na za ku ke ta gani ba aikin boka bane babu malami istighfari ne da yawan lazumi nafika 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 in ka ja da iko Allah sai ka tabe aikin ka gaba ɗaya sai ya kwabe kai bakin jini a ganka a rabe nafika ka kalli kanka ka ƙara duk wanda ya ganka zafa ya dara haɗa kanka da ni kar maka fara nafika ɗan mata masu zafi ƴaƴan manya masu ƙarfi a soyayya ta ai sun yi zurfi nafika nafika nafika
iyaloma
ce ne daya nafika nafika nafika
tara tumbi
ce ne biyu nafika nafika nafika
zero tension
ce ne uku nafika nafika kai gasan nafika nafika
a shekara goma ina nema na tara dubu goma kuma kullum ina sha in yi loma ina yin zanku in yi kokoma banda lokaci ni da zan bata me maula ai yafi me sata nayi tsabtsab jikina ga kuka chatin bai yiwa ba da sai banda lokaci ni da zan bata me maula ai yafi me sata nayi tsabtsab jikina ga kuka chatin bai yiwa ba da ta
so hatara sana fara sai fara banga dara sana dara dara yayi ana dara su kisa da dara gudu miki a gangara diba bidda mace gara ka kalle shi mace gara listen are you hearing kaje kasa iyanka daina confiring haduwar maka na fearing if you can keep trying you can't see you are crying by daga nan sai dubai na bar su da wanke ba better than greater than you who are you better than greater than nafika 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 kudi
ce ne daya
nafika 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 gida
ce ne biyu
nafika 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 mota
ce ne uku
nafika nafika kai ga sanna fikar finka kashe inema
kashe inema
ne na tarema
ne na tarema
daga kana mu wani irin kallo sa ido hasada
sanan da mema
kulma mana fresh
suka ke nema
da suka ke ta shiga yi kumallo ka shiga uku
bari in fadi ma
dan ta ne ka dage ka kara himma kullum zaka ga ina canza sallo
ina canza sallo